sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafa da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Kiri. Majalisar Dattawan Amurka ta kada kuri'a a jiya Juma'a akan hana gabatar da masu bada bahasi da kuma karin takardu a shari'ar tsige shugaba Donald Trump. Kana ta shirya kada kuri'a akan takardu guda biyu na neman tsige shugaban kasar. Akwai yuwuwar kawo karshen muhawara tsakanin manajojin shari'a daga majalisar wakilai da kuma rukunin lauyoyi masu kare shugaba Trump a ranar Litinin. Kana ƴan majalisar dattawan kuma za su kada kuri'a a ranar Laraba akan zargin da ake yi wa shugaban da ya amfani da ikonsa ta yadda bai dace ba da kuma yin shishigi a harkokin majalisa. Masu ra'ayin hana gabatar da ƙarin takardu ko kuma bada bahasi a gaban a cikin wannan shari'a sun samu kuri'u 51 akan kuri'u 49 na waɗanda suke da ra'ayin kawo shaidun, wanda dukkanin su sun kada kuri'ansu ne akan ra'ayoyin jam'iyya. Amma kuma 'yan Republican guda biyu ne da suka hada da Susan Collins na jihar Maine da kuma Mitt Romney na Utah suka mara wa 'yan Democrat baya a wannan kuri'ar da aka kada. Da ƙarshe, Brexit ya tabbata. Birtaniya ta yi nasarar ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Yan Birtaniya da ba su da ra'ayin ficewa daga tarayyar Turan har ma suna ganin za a iya daina hambatun ficewar ba su ji labari mai daɗi ba. Birtaniya a hukumance ta fice daga kungiyar tarayyar Turai a daidai karfe 11 na dare agogon kasar a jiya Juma'a. Lamarin da ya kawo ƙarshen dabarwar siyasar da aka kwashe shekaru hudu ana yi tun bayan kuri'a mai ɗan rata da aka kada akan ficewa daga kungiyar ƙasashen Turan bayan shekaru 47. Ɗaruruwan masu ra'ayin Brexit da sun yi cincirindo a dandalin Parliament Square a wajen gidan majalisa domin bayyana wato murnarsu ga wannan abin tarihi wadda Birtaniya ta yanke hulɗa da ƙasashen Turai. Amurka ta ayyana dokar ta ɓace ga lafiyar jama'a kana ta tabbatar da tsauraran matakan ba da kariya ga lafiyar matafiya 'yan kasar waje da suke zuwa shigowa kasar daga kasar China a kan fargabar yaduwar cutar corona, yayin da gwamnatin China din ta sanar da ƙarin mace-mace na ɓarkewar cutar. Jama'an China daga tsakiyar lardin Hubei, inda cutar ta fara ɓarkewa, sun faɗa cewa akalla mutane 258 ne suka mutu kana wasu 11,000 kuma suka kamu da ƙwayar cutar. Cigaba da yaduwar cutar ta coronavirus ke yi ya yi sanadiyyar da sakataren Amurka akan harkokin lafiya da kuma bil'adama Alex Azar ya sanar a jiya Juma'a cewa duk wani ɗan ƙasar waje da ya je China cikin wannan lokaci to za a haramta masa shiga Amurka banda matafiya da suke da iyalai Amurkawa. Ya ƙara da cewa duk wani ba Amurke kuma da ya je lardin Hubei ɗin na ƙasar China a cikin makonni biyu da suka wuce to dole ne fa za a kange shi tsawon kwanaki 14 adadin lokacin da ƙwayar cutar ke yi ta bayyana. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashen duniya dai suna ɗaukar matakai daban-daban wurin kare bazuwar ƙwayar cutar coronavirus daga China wanda ke ƙetarawa iyakoki, lamarin da ya kai ga wasu ƙasashe suna hana 'yan China shiga ƙasashen su, yayin da wasu kuma ke kashedi ga matafiya ko kuma masu kange su. Yayin da ake danganta mutane 11,000 da suka kamu da cutar da ƙasar China, sama da mutane 100 ne suka kamu da cutar a wajen ƙasar. Jerin ƙasashen da ake ƙara samun cutar ko sun hada ne da Australia da Cambodia da India da Japan da Malaysia da Nepal da Philippines da Singapore sai kuma Korea ta Kudu. Haka zalika akwai Sri Lanka da Taiwan da Thailand da Vietnam da Canada da Amurka da Birtaniya da Finland da France da Jamus da Italia da Russia da Sweden da kuma hadadiyan daular Larabawa. Yanda cutar ke ci gaba da bazuwa cikin gaggawa tsakanin makonni biyu ya kai ga hukumar kiwon lafiya ta WHO ayyana dokar ta baci ga kiwon lafiyar duniya inda hukumar lafiyar din ta bayyana fargabanta cewa wannan cuta ka iya fadawa cikin kasashe marasa galihu inda yaki da cutar zai yi wahalan gaske. Da kashe kasar Botswana kuma ta samu labarin ta na farko da ake zaton kwayar cutar corona ne mai hadarin nan bayan wani matafi da ya shigo kasar daga China da a cikin jirgin Ethiopia Airways ya fara nuna alamun.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin a bari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
da sake zuwa wannan da fatan an tashi lafiya
wallahi ban tashi lafiya kallau
ya kuma gajiyar bukukuwa
alhamdulillah
sauki dai da shan
kudin gada da tsimi
da fura
hajiya sa'abi fura aljanna
hajiya sa'abi fura aljanna
da hada da tsimin aljanna
asan da yasa to muna ƙara gogodewa to da wannan waka da buka tashi sai ta kai ni tunanin malaman jami'a
Allah sarki
malaman jami'a sabili da haka yau dan mu ta fito zan gaggaida waɗannan malaman jami'o'i a duk inda suke za mu fara da Professor Abdullahi Abdullahi da Ambassador Dr. Sam Jimba sai Professor Christy Bess sai su a bari ya huce zuwa ga Professor Grace Etron da Professor Dimi Melafia da Professor Fumi Paramalan sai kuma Professor Onjige Wado da Professor W.B. Quirix sai kuma Professor Philip Musa da Professor Hawa Biyu sai kuma Professor Ahmed Alkali da Professor Samuel Kuhiyo
da Professor Yusufu Turake
da Professor Suleiman Ogoro sai Professor Femi Ajayi da Professor Bube na Maiwa Bube na Maiwa namu a kasar Senegal
haka
to fatan an tashi lafiya
to idan kin je kan Professor shi ni kuma ga waɗannan wato tsofaffin ma'aikata ne da muka saba hudda da su na gidajen radio da farko ina miƙa gaisuwa zuwa ga Malam Imrana Abubakar wanda aka fi sani da Malam Bawa ma'aikacin gidan radio universe ne a da a birnin Accra dake jami'ar Ghana to sai kuma Alhaji Yusuf Abdulgani Ishola na Zuriya FM wanda galibi ko kuma tarin mutane a birnin Kumasi banda Alfa Radio kuma ana sauraron mu a wato Zuriya FM sai kuma ma'aikata na Zuriya FM da farko kamar wato su ET Adam da kuma tsohuwar ma'aikaciyar Zuriya da yanzu take aiki a wani talabijin wato Salma Abubakar kenan sai kuma Haji Yazina wanda ita har yanzu tana can Zuriya FM din to idan muka zo ɗan Alpha Radio kuma da farko bari mu fara gaida ainihin CEO na Alpha Radio Malam Ridwan Muhammad kuni ba wasa ba
kowa Ridwan ne a
Ghana
ki
sai Ridwan din nan suna nan daban-daban ne akwai Ridwan mai ce Ridwan Allah Mukhtar Abba daga Accra
Ghana
sannan kuma akwai Malam Ridwan
to shi ma muna gaishe shi
eh kware kwa
Ridwan Allah
yawa to sai kuma wato Nimatu Abdullahi Yambogi mai bada labarai a Alpha Radio kenan da kuma Alhaji Amadu sai kuma wato Abdulmugis Idi Kotoko kenan duka din su suna Alpha Radio sannan kuma sai Hawawu Abdul Karim Young Panias kenan ita ma tsuwar ma'aikaciyar Zuriya FM ne da yanzu take tare da wani gidan talabijin a birnin Kumasi
to ba sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Bashir Abubakar Kare tunda ka ambaci ma'aikatan gidajen radio shi ma ya ce a miƙa mishi gaisuwar shi ga Halima Jimrau da Jamila Kabiru Fage da fatan sun tashi lafiya sai kuma yana gaida Shamsuddin Muhammad Kargi da Usman Manika mai ruwa red sai Adamu Mahaban mai nasara da Aisha Batista Chile Maskandare Allah ya sa na faɗi wannan suna
daidai
da Halima Adan Fulani da Comrade Tasu Iliyasu Magami sai kuma Abubakar Malam Kare Allah ya sa shi ma na faɗa daidai da kuma Malama Debora ko suna Debora dai akwai Debora mai abinci Kare sai gaisuwa fata alheri ga Jamila uwa yaya da kuma Hajara Tahomde da Eneede da Kusena Akile Banshika gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Abdulmalik Mande Magariya Zurmin jihar Zamfara
wanda gaisuwar ta fito ne daga Mani Abdullahi Buti jihar Difa Niger yace salam VOA Hausa da Allah ku isar min da gaisuwa kamar haka da farko yace ina miƙa gaisuwa zuwa ga Alihu Mariga da Haruna Salisu Dan Fulani sai kuma Mustafa Abdullahi Buti da Rahman Abdullahi Buti da Alhaji Abdul Mazaudin Libya da Isuhu Haruna Kariya Niger sai kuma Ibrahim SD Kusfa Zaria da Gabto Abdullahi Buti, sai kuma Babawo Mato mai Adwa da Muhammad Abdu daga birnin Yamai, sai kuma Faji Abdullahi Buti da kuma Kando Adamu Buti. Daga karshe yake yana gaida Grace Alheri Abdu na BOE Hausa, sai kuma yace kuma ba zai manta da wato mahaifiyarsa ba da ake kira Amina a can garin Buti.
To madalla, to bari mu rufe wannan babin da wannan wasika da ta fito daga hannun Usman Shitu. Yace dambun gaisuwa tare da fata alheri zuwa ga filin Abari ya Huce na murya Amurka sashen Hausa. Daga Usman Shitu mahuta karamar hukumar Dandime jihar Katsina Najeriya bai gaida kowa ba.
Ya huta yana tsoron magana
haka ce ko miki kin gaba zaka gaba kasuwa da gaisuwa ba
ka isa ba kuwa.
Na sanyi na kuma ya ƙara tuno min wata kawata ta zo nan, ta zo New York sai ta kira ni tace tana so ta zo sashen Hausa. Tace kuma akwai wata kawata muka dai kinsa shiri ta
Allah sa.
To ranar da za ta zo shiru ban ga hajiya ba, shikenan sai an jima can da yamma ta kira ni sai tace man ke ho ashe ita kawantawa ba su da direba. Tace ba su da direba, ita ce take irin gatan nan a Najeriya. Kada abin da din kowa yana da direba dai, ga masu aiki ba su san kowa nan direban kanshi bane, kowa an kabirin kai ne nan. Kowa take shi take. To sai wani labarin wani direba dai yana aiki da wani attajiri, to attajirin nan zai kyautata mishi kwata-kwata, zai kyautata mishi baya jin dadin aikin nan, kuma dole yayi aikin nan tunda da yana neman biyan bukata. Haka da yana ta daurewa sai shikenan wata ran ya kulle shi suna cikin tafiya cikin jeji a Nigeria. Abu bi ake fama da su ko bi ba tsoro zai baka da wannan direba da ya san kansa. Eh, na yi tambari an kai kungurmin daji mai gida ya ce zai fi tsari. shi ke da Alhaji yake zai fitsari ya bari Alhaji
ya
soka mun shi da kama shi sai shi ke nan da nan mai shi da kimi cikin mota ya fara fanfala gudu a cikin jeji yana gudu cikin jeji a daji bai gama zaga igiyan wando ba
iya kwaza ji ba da gudu
ya fara bin direba da gudu ya fara bin direba da gudu ya fara bin direba da gudu direba da kare ta
yanzu komai ya kankama sai noma kawai sai ya je gona ya fara wato shiryawa zai ina kisa aka dan hugu da rami ne haka aka zuzuba yanda ya dan ciki a ciki
ko huda ne ko ne
huda suke cewa ko to shine shi yayi kokari har ya shirya zai fara huda din kenan yana yin daya yayi sai ya ji an ce ku taimaka masa
tau fa
bai ga kowa bai juya kuma da zai juya sai ya ga gaba ɗayan gonar
an huje
ta gaba ɗaya
wallahi ka
shike dan sai ya zuzuba gidar bai gudu ba amma dai yayi mamaki yadda abin ya to kashi gari da yazo yanzu ne yazo da gidar
zai shuka
to da yazo zai shuka yana shuka da farko sai ya ji an ce ku taimaka masa
sai
ya ga duk gida sun abin nan
an shuka an shuke gona
an shuke gona
ta inja
abin mamaki to shi ne har aka kare dai lokacin da bana ta abin nan ya shige yanzu aka zo lokacin da gida ta kai a mata roro ya zo nan kuma yana zai fara ya shirya zai fara aiki sai ya ji an ce ku taimaka masa kawai sai ya ga do'a
wannan gona yana ta zuwa
kawai kai aiki ya
amma kuma bai hakura ba
bai hakura ba to shi ne yake kin san da gida sai yake bari ya dan dana ya gani mai cirewa da ya saka baki sai ji an ce ku taimaka masa sai ba son ke sai an duka suka kai cikin boda
ba ga ni ne da ga ta
hadu aka
ya ba mu da
ba an je dai dai
lalle kuwa ya koshi ba tun da farko da ya ji an yi wanda aka hudu na an sai san da wallahi
ka ba ta san da akwai wani abu
to na ga tuli ita ba ta da neman taimako sai gani da haka nan za mu ja burki yanzu a madadin
baba ya ku baki
alheri yake muku fata alheri da ku fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hanki. Za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Africa daga Yamai na kawo muku rahoto